bayan shugaban Nana Addo Danko Akufo-Addo ya jagoranci rantsuwar mubayi'a shari'a da kuma sirri ga alƙalai 15 din waɗanda suka kunshi maza 10 da mata 5 wanda aka gudanar a ɗakin taro na fadar shugaban ƙasa dake Accra yayi kira ga alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran da sun kare duk wasu ƙararraki da suka zo gaban su da gaskiya da inganci.
It has thus onerous responsibilities to protect the individual liberties and fundamental human rights of citizens.
Kuna da halakin kare ƴancin kiyayewa tare da kare haƙƙin ɗaiɗaikun mutane da ƴancin ƴan adam da na ƴan ƙasa, yadda za ku kasance a matsayin masu sasanta rikici tsakanin jiha da ƴan ƙasa. Yace yana da matuƙar muhimmanci a samu alƙalai masu gaskiya da cikakkiyar masaniyar doka. Halin da alƙalai ke yanke hukunci kan hukunci da ƙananan kotuna suka yanke tare da bayyana su a matsayin doka abu ne da ba za a amince da shi ba. Mai shari'a Efiya Sewa Asar Bucci ta yi jawabi a madadin sauran tukurorinta 14.
We shall diligently, faithfully, dutifully, and honestly discharge our judicial oath and dispense justice without fear or favor.
Za mu tabbatar da rantsuwar shari'a da muka yi cikin himma da aminci da ladabi da gaskiya, kuma za mu yi adalci ba tare da tsoro ko son rai ko soyayya ko mugun nufi ba. Kotun ɗaukaka ƙara ita ce babbar kotu ta biyu a cikin jerin manyan kotunan Ghana, kuma a halin yanzu tana da alƙalai 34 a faɗin ƙasar. Yanzu ƙarin 15 ɗin nan da shugaban ƙasa ya yi ya kawo adadin su zuwa 49 gaba ɗaya. Domin haka wannan ƙarin alƙalan da shugaban ƙasa ya yi, kamar yadda lauya Hummu Zakari na ofishin Attorney General ta nuna, zai yi tasiri wajen rage ƙalubalen da sashen shari'a ke fuskanta, musamman ta ɓangaren jinkirin yanke hukunci da ake samu a kotunan ɗaukaka ƙara.
Abu ne mai kyau a ce an kara yawan judges daga appeal court, domin haka zai sa ayya a ci cases nan a cikin lokaci kadan, so that bai dadewa, domin kanda ake cewa why justice delayed is justice denied. In ba mu da judges da yawa daga appeal court, cases da zai zo appeal court ya dade, sannan ayya a ci wadannan cases.
Mai fashin bagi akan al'amuran yau da kullun Salahuddin Yunus Opanju ya shawarci sabbin alƙalan,
isa muna kira kaman su bar aikin su ya ci musu gaba, su bar professionalism da suka koyu ya ci musu gaba, sannan kwari wanda suka samu shekarun da suke cikin adda courts da suke head, su bar wadannan experience nan ya bayyana daga court of appeal da ya kai su. Wannan shi nake gan kamar idan aka yi ya taimaka ma demokratiya, ya taimaka ma system of or concept of rule of law, ya bari kowa ya samu daidaituwa da kuma ya samu yadda kin sarin mu na doka na kasa.
Wannan tsarin mulkin Ghana ne ya baiwa shugaban ƙasa alhakin naɗa alƙalan kotun ɗaukaka ƙara da na babbar kotu da shugabannin kotunan yanki, amma bisa ga shawarar majalisar shari'a ta ƙasa. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.